Zauren VOA. Inda a yau za mu tashi a inda Abdulrahman Sambo ke ci gaba da bayani akan batun zama ɗan ƙasa da kuma hanyoyin samun shaidar zama ɗan ƙasa a ƙasar Ghana. Abdulrahman, gare ka.
Yawancin da ake kawo ba su san tarihin unguwan ba. In dai da zo unguwa na da sarakai, akwai manya, ko da da kawo su a bi da su an nuna sarakan ko opinion su san tarihin unguwan, tukunna su san baya don unguwan. Assalamu alaikum.
Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina mai suna na Ahmed Bari, ni ne national organizer na Tabitha Polakwa International Ghana chapter na international. Yanzu shi Ghana kuma ni ne president Fulani Youth Association of Ghana. Ina mai honorable ne kuma na fira sosai a kan lokacin da sarauta ya zo ne kuma fira da naje garin kuma insha Allah. Ina mai dai as youth na maganan Fulanawa mu muka san abin da ke faruwa cikin daji. To yau da safin da na komo from Ejura da yaji. Abin da ke faruwa as of now yanzu hakan da muke magana zan yi ba da short story. Sakaran jiya naji na hadu da Fulanawa don muna gamu da su muna musu magana muna sensitizing. Muna zo ne just within 1 minute ga lori ya bullo ba uniform an rika bindigogi macho macho. Me yazo suka zo jikin lori ne suka tambaye ni nace menene suka zo ka budi suka tsaka ta koina na ka ce gudana an kai tambaye shi kaman menene wai inda Fulani yake duka akwai mugu mutum wurin nan. Sai sa saboda shi ka biyu ne ka zo nan ga ko wai eh wai domin sun kama wajen su kwana cin gabarayi ne da abubuwan nace kun kama suna sata ko dai kun suspect wai su suspect nace na su ko suna prison wajen su an zo da su akra. In ka ta magana ne dai short abin da ke faruwa ma Fulanawa yanzu haka. One batun document ban batun shi voters ID card lokaci lekce kai all the political parties ko da interested cikin Fulani an ce ko waje political parties duka an ja sai ko ni Fulani yayi after election ya kare. Immigration naka ce to da give to the voters ID kashashis a ce ke ba gane bane you can't be a Ghana because you are Fulani. Ghana card ba mu batun shi ba mu haji wannan aside recently nga police akwai police da aka form CTU counter terrorism da wajen sabubuwa suna kamun suspected Fulanis and what they do they shoot them and kill them and they don't even give the bodies back to the families. As we speak there are more than 50 dead bodies that are retrieved ba as we speak now mu haji wannan aside. Sarakai da indigenous ma yanzu haka sun adapt strategy sun ga kula na wuce shanayen su suna force kama shanayen su haji don ya zama Fulani bai da bakin magana muna da wannan kuma haji and honorable in they care is not taken along the line in they Fulani za su strike mu muka san what is on the ground muna musu magana ko because yana da ji kana wuce da gadon ka ko dai property ka arzikin ka sai ka gan wani asli excuse my language recently Sunday da zamu yi addu'a daga Zakoli Fulanawa nine aka kashe Sunday gani 40 days da zamu je har yanzu mutane uku kada ka kama mutane over 100 suka yi wannan abu me ya faru saboda mun zama Fulanawa. To honorable abin da yake so ya kai garin manyan wanda ke dangane da sarakai mu sani in dai ba duba an fa solution ba wallahi abin da zai zuwa gaba bai da kyau abin ke fara Burkina northern part of Nigeria duka ira kan ga me fara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Sunusi Ali Ahmed, waziri na Sarkin Hausawan Ankara. Duka maganan nan da aka yi an gwada irin kokarin da iyayenmu suka yi kakanninmu cikin garin nan amma har wayo kaman ba yadda sakaninmu da suko indigenous na garin nan bit Ankarawa Asantawa wane ne da wane ne har yanzu kaman mu ba su yadda da mu ba basu ke muna wannan kallo makaucinka wanda kuke aiki da shi wanda kuka yi hurda shi yadda shekaru 50 da sauran su har gobe ina ma wannan kallo akwai kungiyoyi akwai yan waye mu musulmai da muka yi kungiyoyi da su akwai baganganu ne da wa yan waye mu da aka yi aiki soja akwai ni tarihi wani ma babba da muka san shi ina tare da mu ina tare da babban limami shi aiki akwai dan wa shi ma soja ne ya taba ga ya mai ku an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu mene yake nufi ina ji wanda suka san labari nan sun sani sannan bayan shi akwai kungiya na musulmai da suke daukan nauyi ko suke kula da labarin sallah Eid planning committee yan waye mu Ankarawa Ankarawa masu kasa da suka musulunta da suka zana musu letter muna so mu ma mu shigo ciki a ba mu tsarari mu ma mu yi sallah aka ce a ku je ku zana letter sai suka ce mu da garin mu za ce mu je mu zana letter to wanda suka ce ku garo letter su wa garin su bane sai sa me yasa ba yadda har yanzu yan garin ba su yadda da mu ba akwai wani abu da ya kamata mu yi da ba mu yi ba sai sa muka duba nan mu duba nan kila ko na aiki da ya kamata mu yi da sarakan mu saboda sarakan mu da muke da shi kasan sarki miti daya
kansilan zungoci sun da muke da shi akwai wasu sadaka ba su da irin matsalolin da muke da shi ba su da shi ko me suka je neman ara musu to ya waɗansu suke da matsaloli kila ko na aiki da ya kamata mu da kanmu mu yi shi sa naji na tsaya nan sarki shi ma wannan wuri addu'a na
sunana Mustafa Saleh Galadima Fulani Gaitaka manyan sarakuna yayinina da kannina yan waduka to shinkara kuma assalamu alaikum to abin da aka fadi duka gaskiya yanzu go muna face a lot of challenges and most of them they are deliberate ana yi ne saboda ka zama dan zango maganar muke yanzu ai magana da yau an ka je password ka ce kai one tribe ne kai menene amma muka duba form sun mu na password ba tribe ciki ba tribe ciki ga na form sun duka tun kamar lokaci a can baka cire wannan ba tribe da muke yara password akwai tribe yanzu ba wani amma ka zama dan zango sha kawo wannan issue of tribe abinda akwai place of birth inda aka haife ka the second thing is hometown to ban sani ba ko gane muna da different dictionary mu fadi kan mu gaskiya don in ka je Webster dictionary hometown ne where you grew up and have your principal address ko a je check that's the meaning of hometown nai wanga daga passport office aka ce wanke na fito ba ko nake ban san sanan ba yace wani fulani ne Accra na fito kuma mun ba mu zo mun ga gari ba mun zo mun kafa gari ne wannan shi kakana mu tunatin otire to da suka zo da suke kwana da kunama da minin cika Accra ina kuke yau ya zama gari wani ya doko bagin shi north ya je yana cewa ni dan gari ne kai ba dan gari bane kai ka zo ga gari ni ba kakanni mun zo sun ga gari ba sun kafa gari ne kuma kaso da ke gane duka duka cikin zango yake mu yan zango mu muka kafa kagani so shi authority ku duba ko za a reorientate officers mu to know the meaning of hometown hometown is not by ethnicity it's where you grew up and have your principal address naje kai brother na hospital aka ce wai mu lokacin da aka fara health insurance wai mu foreigners muna health insurance kin ce ko shaka tambayar wa bana fito gana kin ce ah shi ma zai ce bank eh kin ce tambayar wai ina bana fito kin ce bana fito Gold Coast she ta shiru she da ce obadi port mu ga roko she tana utano jami she wani yake mata nuno ta nuno na kogwe kin ce da kai baba na ba gana ni aka sai ni gana yayi ni na Gold Coast aka shi su kagan so she authority kaman kan na dan wani fadi abdewa na tafiya balle yazo kam namu fulanawa ba mu son gobe cikin zaman lafiyar da muke gana ya zama wani abu amma so shi ai kokari a duba ya tsaro thank you
yaro san samari assalamu alaikum to da farko dai sunana Muhammad Mahfuz Bashir daga unguwar Fadama to mun ji dai maganar da kowa da kowa ke fadi yayi kama da maganar da nake da shi yayi kama da maganar da wani ma zai tashi ya fada da yake abin da muke gani a cikin garin da muke cewa namu ne ba wani garin da ya zama namu banda Ghana mun bar nan mun keta boda mun je Togo ma za a nuna mana bambancin kabila balle ma muka keta boda muka je can Najeriya inda ake cewa nan muka fito to zango dai sai mu ce ya kunshi abinci abu dewa abinda Bature ke cewa melting pot an fito ko daga ina an zo an hadu yaren Hausa ya goge kowane Hausa da kowane yare an zo yare guda ne ake ci za a samu aibe ma Hausa ne yake yi a samu ba an kare ma Hausa ne yake beji an karancin ma to yanzu an ce mu mutanen zango ba Hausawa bane ko menene sai sa ni question biyu nake da shi farko zuwa ga lawyer na biyu kuma zuwa ga coordinator na farko shi zuwa ga lawyer shine wani abu ne criterion da ke qualify one ya zama ganiyan na biyu zuwa coordinator wani mataki ne gwamnati zai dauki wannan abu ya iya magance mana wannan da muke da shi tunda mu zo mun zauna mun yi magana da yawa mu sarakan zango da sarakan zango da sun zo sun fadi ma gwamnati kaman ga abin da ke damu sarakan zango ba za su iya zuwa su ce passport office sai sun zo su yaki da su ba don a magance musu wannan gwamnati da namu ne mu mutanen zango da kowane mutum cikin Ghana sai sa je zauna ya nade hannu shi ne ya ce kaman wayancan mutane na wayancan ba mutane ba na bane ko ya za a yi assalamu alaikum
baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an hasasa protocol da dama ne ma ina son sai ka wannan protocol yin magana sunana Abubakar Garba Usman harkan fulani mu ne harkan fulani don naga cewa kaman mutum fulani ya yawa waziri nake wazirin fulani na kira sa'annan kuma shugaban fulani su du babu gaba daya na ma billa akwai shi ne magana na zuwa ga lawyer ina mai akwai wata doka dake gwadawa kaman waɗanda ke cikin ƙasar Ghana ta samu ƴancin kanta sun zama mutanen Ghana
to ina so in tambaya da aka kawo Citizens Act ya fi da wannan ne ko a'a har yanzu wannan na aiki na farko kenan sa'annan na biyu akwai abinda United Nations High Commissioner for Refugees suke ce mai statelessness idan mutum aka haife shi wuri idan an yi kasance inda ya sani kenan ba inda ya sani banda wannan wuri dole ya kamata kasan ta yi da cewa kamar shi ma dan kasa ne ina mene karshen binciken da nayi Ghana bata rattaba hannunta kan wannan doka ba Ghana bata rattaba hannunta kan wannan doka ba sai sa idan Ghana bata yi ba me yasa Ghana bata yi wannan ba saboda wayansu mutumin binciken mu muna da wani tunani da wani fahimta cewa kama ana gwada mayan zango wani wariya wani kiyayya shine cewa kama kuyin gafara tarihi na sa mutum ya wani tunani tarihi na sa mutum ya wani magana shekaru da suka wuce da dama mun ga abin da ya samu dan zango shi sa in wani bai taso yana kai hankulan mutane wannan wuri ana magana da bai kamata ai ba shi sa ana wara'ayi ina gani wanga magana na wurin lawyer karshe magana na mutuna cewa kaman nan ga Cote d'Ivoire watara mun ga irin rikicin da aka yi shi sa ba mu son irin wannan abu ya afku a wannan kasa
Honorable Minister shi ne godiya da kiran da kai zuwa nan ga abu da nake son address taruwan da muke yi na farko personal experience abin da yasa kuma wannan personal experience nake gani kamar yana da important ina tsammani current government mu for a long time muna year of return nan ina tsammani especially African Americans African Europeans ko Afro Europeans da yawa sun zo kasan ga kuma ina tsammani tourism industry ya benefit sosai kama personal experience da ni na samu nake so mu kawan kalimu kan irin ababen da ke samun mu daga zango it's not just limited to mu da muke cikin kasan yana affect even yayan mu ma da muka haife daga turai akwai yaya na wani nake bin bayan shi yansa mace azumi an haife ta Belgium ita da kanta ta embrace Ghanaian citizenship ta je don dual citizenship is allowed ta je embassy daga Belgium sai ta apply for Ghanaian passport aka bata ran da aka bata ta kira ni nan ni na nan tana cin tai ji dadi take ta samu passport fast forward ta zo holidays because mu duka da muke haifuwa turai muna so yaya mu su zo gida gida kuma shine Ghana gida shine Accra gida shine Kauli for example sai ta zo gida passport ya mutu ta yi ta expire ta san nan gaje tun da nan gida ne is going to be much more easier ma ifi daga Belgium ka je passport kai sai from passport office immigration office ta je a screen da umman ta baturi an baban ta yaya na ne bakin mutum ne African yanzu an kai ta immigration ta kira ni ran ta ba tana kuka na ce ta sa kan speaker sai wani officer wai yeah ba so shi ma ya ce shi magana ne wai ina hanya zuwa ma dan zo immigration sai ce yeah what do you have to say ne ce an wani yega sai na ce mono ke you are a great grandfather mama Timbuktu an ne ake kaimin sport ya ne bi shi ya ga sa ka san kawai ya nusu sai ita kuma an fesa daga Belgium and ita kuma nan muna year of return muna encourage wanda they don't have any connection whatsoever to Ghana muna presume kaman wasu kakanni su to this is a case wanda ga kakanta ga babanta ga wanda ya fi babanta wanda ya fi wanda ya fi babanta dukkan su they are quite sure su ne su gwada address cikin Ghana and you are discriminating against so I want us to look at by question on the governmental aspect kuma kaman productivity mu as citizens of Ghana both home and abroad we do such is na muna cut off potential sumu do muna cewa muna so express zo she is a lawyer qualified lawyer tied to the UN in Switzerland these are the kind of people we need here but the way treatment in Lagabata is going to be a traumatic experience for her and she's going to discuss it on diaspora forums so abin da muke nan ina gani am dai sai da tuwon nan angle saboda mu yi batun local abin ya ba I want us to see the economic aspect the future development aspect and potentials as a nation as a developing nation mun kuma one hand muna stretch muna kira mutane mu on the other hand and secondly ina da question ban san da ko to lawyer ne ina tsammanin dan wani waziri ya yi batun nan if I'm not wrong mu achieve independence as a nation the 6th March and I presume come on the 5th March 1967 we were all British subjects anybody Asante Kwawu that we were all British subjects so now what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration Kokoma later I think we did Republic Day and so on and so forth I'm not a lawyer. But that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from British subjects to all of us being in this territory and Kumamusa mean independence and Kumafers constitution actually co-adequate within this territory is a citizen. Move them over about 200 of years, man. Just this 57.
Anang zamu dasa aya ayaw. Sema kongobe idan Allah ya kai mu zamu dora. Amadadin jagoran shirin daga Ghana, Muktar Ridwan Abbas, da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.